Madalla jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da sake kasancewa da ku a cikin shirin na Allah daya gare banban shirin da ke kawo muku halin rayuwar ƴan Afrika a Turai da sauran sassan duniya tare da ni Ramatu Garba Baba
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sunana Umar Bala ni na tashi ne a garin Kano shekara ta 22 kenan anan London ina yin sana'a ne ta suya kamar tsire kenan amma nan ana kiran shi kamar street food shine wanda muke yi tsire irin namu na gida amma duk abubuwan da muke amfani da su kamar yadda ake a gida shi kuma haka muke abin da kai muka rasa shine tukuba
to bakon mu a shirin kenan Ɗanɗanon suya da gurasa da dafa duka da sauran kayan ƙwalan da maƙulashe na suya hot sun taimaka ainin a yaɗa cimar Hausa a unguwar Bakin da ke Ingila, inda Turawan Birtaniyan da sauran jama'a daga sassan duniya ke rige-rigen siyan naman suyan da ake gasawa tamkar irin na ƙasar Hausa.
Abubuwan da mu gaskiya mutane suke yi muka ga cewa kamar irin ƙasar da muke zaune ba ƙasa ba ce ta irin mutanen mu kenan na Arewa ko kuma ce na Najeriya ko kuma ce na Afirka akwai mutane wanda suka zo daga fanni daban-daban na ɗauki wasu abubuwan da muke da su a gida kamar gurasa ne amfani da ita na modifying ɗinta na mai da ita kamar wani abin da ake kira rap ko kuma shawarma daga fulawa muke sarrafa komai har a samu wannan rap ɗin nan kuma yajin ba ma yin irin mai ƙarfi ɗin nan. Wanda saboda mun san irin jama'ar da suke zuwa suke siyan abincinmu da yawa daga cikin su ba masu san yaji bane amma saboda yaji din ya bada ma'ana sosai wanda mu ba lallai bane mutum ya fahimci abin da muke da shi irin mu mutanen mu na gida saboda already muna da shi din amma su anan yajin suna ba shi matukar muhimmanci saboda in aka yi abu aka saka yaji a ciki suna matukar kaunar shi kuma abu ne wanda yake attracting mutane da yawa daga duk fadin duniya kasashen duniya baki daya wadannan mazauna nan
to ko me ya zabarar da Umar har yayi tunanin soma wannan sana'ar suya a kasar da akasarin al'ummar ta Turawa ne
na aiki da wani kamfani babban kamfani supermarket ne a Tesco so na aiki nan ni manager ne na yi aikin management sannan kuma na aiki a bakery sannan na aiki a kitchen mainly duk inda ake girki na yi so nayi ba irin abincin da ban dafa ba a wannan kamfani sannan wannan ne ya ƙara zabar da ni cewa tunda har ni zan iya yin abincin nan kuma wannan ya ƙara goge na ya ƙara sa ni na goge sannan daga nan na samu nayi kokari Allah ya taimake ni na sayi karamar trailer shine mai kama da container wanda mota take ja nayi in shekaru ina amfani da ita sannan na ƙara samun buɗi cikin yarda Allah na siyo van wanda ake tukawa wanda take babbace sosai ita ma ina aiki kuma ina da ma'aikata kamar guda hudu a lokacin sannan bayan shekaru kaɗan na ƙara samun dama shine na sayi ita wannan double decker bus wato wannan mota kenan irin ta London wadda take da hawa biyu wa mun yi amfani da ita yanzu kenan shekara ta farko kenan yanzu completed sannan shine muka ƙara samun wata dama Allah ya buɗa mana yanzu kuma muke ƙoƙari za mu buɗe wannan babban restaurant namu wato Suya Hut restaurant.
To baya ga hakan Suya Hut ya yi shura saboda dafa dukar da ake sayarwa tare da suyan.
To gaskiya jollof rice ko kuma dafa dukan mu ta bambanta sosai saboda ni kin ga Bahaushe ne kuma duk abubuwan da muke yi a nan muna tuna gida saboda haka muna haɗa irin dai dabarun mu da iyayen mu da kakannin mu suka koya mana wajen girki domin mu bambance tsakanin irin dafa dukan mu ko kuma jollof rice din mu da irin wanda wasu kasashe ko kuma wasu mutanen mu na Najeriya suke yi to shine sirrin abin gaba ɗaya saboda mu jollof rice din mu gaskiya duk wanda yazo ya ce muna samun yabo kwarai da gaske kuma wannan jollof rice din ita ce ma ainihin wanda ta ƙara ba wa mutane ƙarfin gwiwa suke ma kokarin wai su try ko kuma su gwada abincin da muke da shi musamman kamar na tsire haka ko kuma kaza duk da cewa da yaji a ciki so san wannan jollof rice din shine yake ƙara bunƙasa mana sana'ar mu alhamdulillah kuma a gaskiya duk irin jollof rice din da za mu yi ko guda nawa muka yi ko kwano nawa muka yi a rana ba mu taɓa tashi mun bar jollof rice din nan mun tafi da ita gida ba.
To ko za a iya cewa kwalliya na biyan kudin sabulu?
Irin cinikin da muke yi idan aka kwatanta da kamar kudinmu na Najeriya, to a gaskiya an kai comparing da canji ya lalace yanzu muna samun ciniki a kowane mako, wato a sati kenan. Tunda mu a sati kwana hudu muke budewa. To kuma a satin nan in kika kissa ma muna samun at least in akai conversion total sales kenan wanda ake kira gaba daya abubuwan da muke sayarwa ba wai riba zalla ba, muna ciniki na naira miliyan 30 a cikin kwana hudu akai converting kenan pounds into naira. So kuma a ciki insha Allah akwai riba.
Duk da wannan cinikin da suke yi da ma ribar da yake samu, ya ce akwai wasu kalubale da sana'ar ke fuskanta.
Babban kalubalen da muke fuskanta shine kamar wajen biyan haraji da kuma ma'aikata. Yana da matukar muhimmanci zama cewa mutanen da kake aiki da su irin mutanen mu ne, kuma wadanda suke na gida wanda sun san yadda al'amuran suke. To sai dai kuma dole ne anan zamu training din mutane wanda muke koya musu, kuma wani lokacin yana daukar lokaci, sannan kuma irin harajin da zamu da muke biya musu a kowace shekara yana da matukar yawa. To shine wannan harajin matsi shine da gaskiya babban kalubalen da muke fuskanta a wannan kasa.
Haka yake. To a daidai lokacin da matsalar rashin aikin yi ta addabi jama'a musamman matasa a kasashe masu tasowa kamar Najeriya da Niger, ma'aikatan Umar dai sun hada da matasa har da wasu mata.
Sunana Hassana Mahmuda, ni yar Katsina ce, amma yanzu ina zaune a London Bakin Market. Muna nan tare da Umar. Allah ya buɗa mana yanzu ciniki, muna yin ciniki sosai masha Allah. Mutane suna zuwa daga ko'ina, 'yan Najeriya, Turawa ma duk suna zuwa. Ni gashi nake, gashin kaza da tsire. Muna sai da tsire da kaza da jollof rice, plantain da chips. Daga na zo aiki zan fara gashi, akwai wanda yake yi da safe, ni kuma na zuwa da rana wani lokaci 11 na safe, saboda ana buɗe a karfe 10. To sai in karɓe shi in fara gashi kuma har yamma. Amma akwai wata ƴar uwata din Hajiya Hawwa, ita kuma da safe take zuwa, to tana tafiya karfe 1. Na samu alherai sosai kam, saboda kin ga naje umara su biyu da ni da ƴa autata, gashi kuma yanzu Allah ya kawo nasara zan tafi haji insha Allah wannan shekaran. To muna samun kuɗi dai alhamdulillahi, tunda ana samu ana taimakon kuma ƴan uwa sosai sosai da marayu kuma.
To a halin da ake ciki, Umar dai ya buɗe wani katafaren gidan sayar da suya, duk da cewa zai ci gaba da amfani da motarsa ta bas mai hawa biyu da ta kasance tamkar tukuba a birnin na London.
Na kwace duk wanda suke nan ko? To yanzu ya muke ko?
To suyar har da shinkafa.
Ai, wannan shinkafa ya ji, an yi ka ci wannan shinkafa, wannan ƴar Madina ce.
Wannan ƴar Madina ce. No, alhamdulillah, kuma yana tafiya daidai wallahi, sai godiya.
Sauraronmu da haka ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban a madadin sauran abokan aiki na sashen Hausa na muryar Amurka da kuma duk waɗanda aka ji muryoyinsu. Ramatu Garba Baba ke muku sallama daga birnin London.